الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne uba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata matsayin addu'a bayan ta da ikama kafin limami ya yi takbiratul ihram wannan kwata-kwata baya halatta hadisin da ya zo akan wannan mas'ala hadisi ne wanda yake sharh an gane ko hadisi ne sharh idan aka ce hadisi sharh wanda aka samu amintacce ya saba ma mafi amincewa ko kuma amintacce ɗaya ya saba ma amintattu biyu ko sama da biyu hukuncin hadisi sharh dhaifi ne ba a kafa hujja da shi iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin gama kiran sallah da ta da ikama wannan lokaci shine lokaci na addu'a kuma na samun karkuwarta a wajen Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'a tsakanin kiran sallah da ikama ba a dawowa da ita amma bayan ta da ikama mutum ya daga hannu yana addu'a wannan bai halatta ba domin hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sha bayan ta da ikama lokaci ne na daidaita sahu ba lokaci bane ba wanda yake na addu'a kuma wannan yana nuna mana sauki na addinin musulunci daga ta daga gama kiran sallah zuwa ta da ikama a kadan za a samu minti nawa duk wata addu'a da kake yi zaka iya yin ta a wannan tsakanin amma daga ta da ikama zuwa takbiratul ihram duka gurgurdan segonde nawa ne bai wuce ya lissa ba ya addu'a da kake so kai ma ba zaka samu ba kai dan haka wannan lokaci ba lokacin addu'a bane hadisin da yazo akan wannan bai inganta ba iya abin da ya inganta zaran an gama kiran sallah zuwa ta da ikama wannan lokaci shine lokaci na addu'a do addu'a da aka yi a wannan lokaci matukar ta cika sharuɗa to ba a dawowa da ita Ubangiji subhanahu wataala zai karba na'am wai hadisin da yake kwadaitarwa game da yin aswaki a lokacin da za a yi sallah, wannan bayan an tada ikamar sallah kafin a yi takbiratul ihram, ko lokacin ana tada ikama ta sallah, to mutum sai ya guddo aswaki ya dan guba. Wannan matsayin sa sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake cewa laula ana ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala aw kama qala. Manzon Allah yace in ba dan kada na tsananta ma al'ummata, manzon Allah yace wallahi da na umarce su da yin aswaki a wurin kowace sallah, inda harfi ne daga cikin harufa waɗanda suke zarfiya. Dan haka wannan yana nuna lokacin da za a tada sallah, a wannan lokaci ne mutum zai fuddo aswaki ya goga, in ma ana tada ikama ko bayan an tada ikama kafin a yi takbiratul ihram, sai mutum ya fuddo aswaki ya dan goga. Wannan hadisi abinda yake nunawa sunna ce mai karfi, ba komai ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da yin wannan aswaki, sai dan kada ya tsananta mana abin ya zamanto ya nauyaya akan mu. Haka dadin fa'ida, hadisi na biyu yana cewa laula ana ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma a kulli wudu. Manzo Allah yace ba dan kada na tsananta ma al'ummata da na umarce su da yin aswaki tare da kowace arwalla, cewa duk arwallar da zaka yi sai kayi aswaki. To dan haka yin aswaki a lokacin da mutum zai yi arwalla wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ka tsugunna zaka yi arwalla, ka fuddo aswaki ka dan goge bakinka sannan ka fara arwalla, an gane ku? Dan haka shi wannan sanya yatsa a wajen kurkurar baki wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kadi ne a cikin addini. Iya abinda aka sunnanta mana ka gumtsu ruwa ka kurkura ka zubar da shi, sauran da ya rage a hannunka ka shaka a hanci, amma ka sanya ruwa a bakinka ka sanya yatsa ka goga ka goga, wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen kurkurar baki. Shi abinda ake yi aswaki ake in za a yi arwalla, kafin ka fara arwalla ka sanya aswaki ka goge bakinka in yaso ka fara arwalla. Malaman da suke cewa in mutum bai samu aswakin da zai yi sai ya sanya yatsa sai ya goge, to wannan ba yana nufi ana cikin arwalla lokacin da zaka kurkure baki zaka sanya yatsa ka goge, a waya akwai bambanci tsakanin wanda ke karanta alqur'ani da tajwidinsa da wanda baya karanta shi da tajwidi? Bambanci ne wanda yake mai girman gaske, saboda alqur'ani da tajwidinsa ya sauka. Idan aka ce at-tajwid shine at-tahsin, kyautatawa, shi ko alqur'ani da tajwidinsa ya sauka, kamar yanda Ibnul Jazari Allah ya ji kansa yake fada a cikin manzumarsa, yake cewa wala akhzu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawid alqur'ana athim li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala. Yace neman ilimi na kyautata karatun alqur'ani, yace wannan abu ne wanda yake lalle kuma tilas ne, duk wanda zai karanta alqur'ani to ya tsaya ya san gwargwadon yadda zai kyautata wannan karatu. Sai yace mallam yushawidil qur'ana afi, duk wanda baya kyautata karatun alqur'ani wannan ya daukan zunubi. Sai yace li annahu bihi al-ilahu anzala, domin tajwidi da shi ne Allah ya saukar da alqur'ani, kamar yadda Allah ya faɗa ma manzansa warattilil qur'ana tartila, ya faɗa sa innal ladina atai wannan alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Shine sai yace wa haka ba minhu ilaina wasala, haka alqur'ani ya sadu zuwa gare mu daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala da tajwidinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da alqur'ani da tajwidinsa, dan haka duk wanda zai karanta alqur'ani to dole ne ya tsaya ya koyi karatun alqur'ani daga bakin malamin da ya san shi, kowane harafi ya bashi haƙƙinsa. a darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna din cikin kitabun Raba, in ma ka ce Ar-Raba ra'un in kai mata fatha ko kuma ka ce Ar-Rida, wannan duka ya inganta a yare wanda yake na Larabci. A shar'ance idan aka ce Ar-Raba, malamai suka ce masu labanin saba an hamlin aw shurbu, wato tsotsar nono ko kwankwatar shi wanda a sababin daukan ciki wato nonon ya kukugo. Duk macen da nono ya kukugo a sanadiyar daukan ciki, to duk yaron da ya sha wannan nono, wannan shine ake kira da Ar-Raba. Amma in nono ya gudana daga jikin mace ba a sababin daukan ciki, wannan koda yaro ya sha baya daukan hukuncin Ar-Raba. Don haka kuma hukuncin shayarwa abu ne wanda yake tabbatacce a cikin Al-Qur'ani da Sunna ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma malaman al'umma tun zamanin sahabbai har zuwa yau sun yi ijma'i akan cewa shayarwa abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya shar'anta, sannan kuma ya rattaba mana wasu hukunce-hukunce akan ta. Wanda mun yi bayani cewa akwai hukunce-hukunce waɗanda suke biyowa baya a sanadiyar shayarwa. Farko dai akwai taharimu nika, duk matar da ta shayar da kai to wannan ta zame maka mahaifiya, kamar yadda mahaifiyar da ta haife ka haramun ne ka aure ta, haka matar da ta shayar da kai. Abu na biyu shine ibahatun nazri wal khalwa, duk matar da ta shayar da kai ya halatta ka kalle ta domin muharramaka ce, kuma ya halaita ka kadaita da ita, kamar yadda mutum zai kalli mahaifiyarsa zai iya kadaita da mahaifiyarsa, haka matar da ta shayar da shi ya halatta ya kalle ta, kuma ya halatta ya kadaita da ita. Abu na uku shine al-mahramiyya fi safar, kamar yadda mahaifiyarka baya halatta yana halatta ta yi bulaguro da kai, me yasa? Saboda kai matsayin ɗanta ne, muharraminta ne. To haka matar da ta shayar da kai ya halatta ta yi bulaguro da kai kenan a matsayin muharraminta ne. Wanda bayani ya gabata, duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama baya halatta ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba. To dan haka mace in ta shayar da ɗa, wannan ɗa ya zama muharramin ta, na halatta ta yi bulaguro da shi. Sannan ita matar da ta shayar da kai a inda aka sha bamban, wato babu wajaucin ciyar da ita da shayar da ita a kanka, kamar yadda ciyar da mahaifiya da shayar da ita wajibi ne a kan ɗa. An gane ku? Haka kamar yadda mahaifiyar da ta haife ka akwai gajejeniya tsakaninka da ita, za ta gaje ka, kai ma za ka iya gadanta. Amma matar ta shayar da kai babu gado tsakankanu, kai ba za ka gaje ta ba, ita ba za ta gaje ka ba. Haka abu na uku wanda babu shi tsakankanunku shine wilaya ta aure, wanda cewa za ka iya jibintar wato daura mata aure, kai ba alwalinta ba ne, ba matsayinta dai uwa ce, amma ta bangaren shayarwa. A darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa Akla ɗan uwan Abil Qu'ais, Allah ya kara masa yadda, ya nemi izinin shiga wajena bayan an saukar da aya ta hijabi. Me ci ake nihi da aya ta hijabi? Ayar da take haramta cewa mazaje waɗanda suke al'ajanib su kaɗaita da mace. An gane ko? Shine wancan Ubangiji Ta'ala da yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Shine Aisha tace ista'zana alayya ba'da ma unzila al-hijab, wato Akla dan uwan Abul Qu'ais ya nemi izinin shiga wajena bayan an saukar da aya ta hijabi. Fa kuntu, sai nace masa wallahi la azanu lahu, tace bazan bashi izini ba, nace masa bazan bashi izini ba, tace hatta astazina annabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in yace in bar shi ya shigo zan bar shi. idan yace a'a ba zan bar shi ba. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida, Aisha Allah ya kara mata yadda, sai take fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullahi, Afla dan uwan Abul Quais ya zo ya nemi izinin ya shigo cikin gida ya gana da ni, amma ban ba shi izini ba. Hujjata Aisha tace fa inna akha Abul Quais laysa huwa ardani, to ai dan uwan Abul Quais ba shi bane bai shayar da ni, balantana ya halatta ya kadaita da ni. Tace walakin arda atni mar'atu Abul Quais, tace sani dai matar Abul Quais ita ce ta shayar da ni, matar Abul Quais kenan ita ta shayar da ni. To a lokacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo, Aisha ta gaya masa haka, manzon Allah sai ya ce izini lahu, ba shi izini ya shigo ku gana, fa innahu ammuki taribat yaminuki. Manzon Allah ya ce domin amminki ne. Manzon Allah ya ce taribat yaminuki, hannunki hannun damarki ta talauta. Wanda wannan kalima ce wanda Larabawa suke yi, amma ba sa nihin abin da ta kunsa, domin mummunar addu'a ce. Idan aka ce taribat yadaka ko taribat yaminuk, lafazin taribat ainihinsa an ciro shi ne daga at-turab, ai lasikat yaminuka bit-turab, ba komai ba yake sanya hannun mutum ya kamfaru da kasa face ta dauci, mutumin da ya rasa tudun dafawa shine bi ma'ana, ai iftakarat yaminuki, hannun damarki ta talauci. To kalima ce tana gudana a harshen su, amma ba sa nihin ma'anar abin da ta kunsa. Don haka mun yi bayani a baya cewa ita wannan kalima, wato da take fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kalima ce wadda mummunar addu'a ce, amma ba ita ba ake nihi, kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ma yake kwanta da shi, ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa duk wanda ya ma mummunar addu'a, in dai bai cancanci wannan mummunar addu'a, manzon Allah ya ce, ya Allah ina roƙonka wannan addu'a ka canza ta ta koma tsarkakar zunubi da samun matsayi da samun kusaci da kai ga wanda na masa wannan addu'a a ranar kiyama, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Riwaya ta Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mahaifiyata Ummu Sulay, manzon Allah ya ce mata, amma ta alamina sharɗi ala rabbi, ya ce ya ke Ummu Sulay, shin baki san sharaɗin da nama Ubangiji na subhanahu wa ta'ala? Manzon Allah ya ce mata, inni ishtarattu ala rabbi, ya ce ni nama Ubangiji na sharaɗi, kuma ya karɓi sharaɗina. Fa kultu, na ce masa, innama ana basharu, cewa ni dai wato dan adam ne, arda kama yardal bashar, ina yarda ina gamsuwa kamar yadda dan adam yake gamsuwa ya yarda da wani abu, wa aghbabu kama yaghbabul basar bashar, manzo Allah yace kuma wani lokaci nakan yi fushi kamar yadda kowane dan adam yake yin fushi. Manzo Allah sai yace, fa ayyuma ahadin da autu alaihi min ummati bi da'awatin laysa laha bi ahad, yace ya Ubangiji na, duk mutumin da na masa mummunar addu'a daga cikin al'ummata wanda bai cancanci ba wannan mummunar addu'a, yace ya Allah ina roƙonka ka maida wannan addu'a ta zaman tsarkaka ta zinubi, shine yace an yaji ala halahu da quran wa zakatan wa qurbatan yukarribuhu biha yawmal qiyama, cewa Allah ya maida wannan addu'a ta zaman sawabi ne na wanke shi game da duk wani datti na zinubi da samun daukaka da matsayi da kusaci da Ubangijinsa a ranar kiyama. To dan haka anan da yace taribat yaminuki, hannun damarki ta tabi, ma'ana kalima ce ya faɗa amma baya nihin abin da take kunsa. Qala Urwa, Urwa sai yake cewa, fa bi zalika kanat Aisha radiyallahu anha taqul, a sababin haka Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta kasance tana faɗa, harimu minan rada'i ma yuharramu minan nasab, ku haramta a sababin shayarwa duk abin da aka haramta a sababin danganta. wanda bayani ya gabata kasancewar akwai nau'in mata bakwai wanda Allah ya haramta mana su a sanadiyar danganta kamar yadda Allah ya zano su a cikin suratul Nisa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wadannan bakwai kin ubangiji ta'ala ya haramta mana su a sanadiyar danganta farko yace hurrimat alaikum ummahatukum kusan da cewa an haramta muku auren uwayenku mata ma'ana mahaifiyar da ta haife ka haramun ne ka aure ta sai yace wa banatukum an haramta muku auren ƴaƴanku mata ma'ana duk diyar da ka haife ta da cikin ka to wannan haramun ne ka aure ta haka shi kanyar ka matsayin diyar ka take an gane ku diyar danka ko diyar diyarka matsayin diyar ka take baya halatta ka aure ta sannan sai yace wa amma tu wannan wa akhawatuku sannan da ƴan uwanku ƴan uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya shikikiya ko wanda kuke uwa ɗaya uba kowa da nashi ko wanda kuke uba ɗaya uwa kowa da tashi ƴan uwarka ce ta danganta haramun ne ka aure ta sannan sai yace wa amma tu haka nan kenan wato sune babaninku idan aka ce baba ni a Hausa ƴar uwar mahaifi kenan yar mahaifinka ko kanwar mahaifinka an gane ku ƴar uwar mahaifinka matsayin uwa take maka baya halatta ka aure ta sannan sai yace wa khalatukum da innanun lafazin khala jami'i ne na khala in aka ce khala ita ce ƴar uwar mahaifiya innani a Hausa kenan wanda take imma kanwar mahaifiyarka ce ko yar mahaifiyarka sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifiyarka ko kuma uwa ɗaya suke uba kowa da nashi ko kuma uba ya hada su uwa kowa da tashi sai yace wa banatul akh haka nan da ƴaƴan dan uwa misali wannan wanka ne ko kananka ne uwarku ɗaya ubanku ɗaya ko kuma ubanku ɗaya uwa kowa da tashi ko kuma uwa ta hada ku uba kowa da nashi diyar shi diyarka ce babu aure tsakaninka da ita an gane ku sannan sai yace wa banatul ukhti haka nan diyar ƴaƴan ƴar uwa ƴar uwarka yakka ko kanwarka uwarku ɗaya ubanku ɗaya ko uba ya hada ku uwa kowa da tashi ko uwa ta hada ku uba kowa da nashi diyarta diyarka ce babu aure tsakankanin to waɗannan bakwai kin Allah ya haramta mana su a sababin danganta to dan haka a sababin shayarwa waɗannan bakwai kin su ma sun haramta an gane ko matar da ta shayar da kai matsayin mahaifiya take maka babu aure tsakaninka da ita diyarta haramun ne ka aure ta me yasa saboda matsayin ƴar uwa take maka haka kenan zaka kiyasta waɗannan bakwai kin shine anan Aisha tace harimu minar raba'i ma yuharramu minan nasab ku haramta a sababin shayarwa duk abinda ake haramtawa a sababin danganta a wani lafazi Aisha take cewa ista'azana alayya aflah falam azanu la wato aflah yazo ya nemi izinin ganawa da ni ban bashi izini ba fa kana sai shi aflah yace da Aisha a ta tajibina minni wa ana ammuki yanzu zaki kare kanki ki hana in kadaita da ke alhali ni ko amminki ne alhali ni amminki ne idan aka ce ammi kenan shine dan uwan mahaifi shi wannan afla dan uwa ne na Abul Quais shi Abul Quais shine mijin matar da ta shayar da Aisha kaga Abul Quais matsayin uba yake ma Aisha me yasa saboda matar shi ita ta shayar da Aisha kenan dan uwan shi Afla matsayin ammi ne na Aisha Allah ya kara mata yarda faqult Aisha tace sai nace da shi kaifa zalik yaya zaka ce kai ammi na ne ya halatta ka shigo ka kadaita da ni hala sai Afla yace ma Aisha arda'atki imra'atu akhi bi labani akhi yace yo ai matar dan uwana ita ta shayar da ki da nonon da sababin kukkugar wannan nono dan uwana shi yake aure da wannan mata a sababin shi ne nono ya kukkuga har aka kawo ki kika sha kenan dan haka wannan dan uwana da yake matsayin uba yake miki na shayarwa ni ko matsayin ami nake miki muharramin ki ne ni. Aisha bace yadda ba ta amince mun yasa saboda ba ta da dalilin da ya tabbatar da haka. Fasa'alat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida sai ta tambaye shi. Fa qala sai manzon Allah yace sadaqa afla. Yace kwarai afla yayi gaskiya game da abin da ya faɗa miki matsayin anni yake miki. Don haka ya halatta ya shigo ya kadaita da ke ya gana da ke. Izini lahu. Manzon Allah yace ba shi izinin ya shigo. Tarimati yaminuki. Manzon Allah yace damar ki ta talauta. A takaice wannan hadisi bayani ya gabata a kansa wanda yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa duk abin da Allah ya haramta a sababin danganta to yana haramta a sababin shayarwa. Kuma wannan bugu da kari yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatarwa cewa wannan haramci bai takaita ba ga bangaren ita matar da ta shayar da kai, hatta da mijinta haramci ya zo tsakaninka da ita. Kaga anan misali, yarinya ce aka kawo ta wata mata ta shayar da ita. To wannan mata da ta shayar da wannan yarinya, kaga mijin wannan mata matsayin uba yake ga wannan yarinya. Me yasa? Saboda kasancewar matar shi ta shayar da wannan yarinya. Kaga shi wannan in yana da dan uwa, dan uwan shi, wan shi ko kanin shi matsayin ammi yake ga wannan yarinya, dan haka babu aure tsakankanin su. Haka shi wannan mijin matar da ta shayar da yarinya kenan anan baban shi matsayin kaka yake ga wannan yarinya, babu aure tsakankanin su. Dan haka kenan kamar yanda haranci yake yaduwa bangaren ita matar da abin da ta shayar, to haka yana yaduwa tsakanin mijin wannan matar wadda ta shayar da ta. Dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa afla dan uwan Abul Quwais matsayin anni yake ga Aisha, Allah ya kara mata yadda. Dan haka babu aure tsakankanin su kenan, muharramin ta ne, yakan iya shigowa ya kadaita da ita. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadith al-khamis wa al-thalathun ba'd al-thalathmi'a وعنها رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na 335. Riwaya ta Aisha, Allah ya kara mata yadda, ke cewa dakala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo guna alhali akwai wani namiji a zaune. Lafazin wa indi rajulun jumla ce hadiya. Manzon Allah ya shigo wajen Aisha kai tsaye sai ya samu wani namiji a zauna a wajen Aisha, Allah ya kara mata yadda. Fa qala ya Aisha man hadha. Manzon Allah sai ya ce ya Aisha wannan ko wane ne, wannan wane ne? Me za mu iya fa'idanta a daidai wannan gaba? Idan ka ga fuskar da baka sani ba a cikin gidanka, to ba laifi bane ba anan ka tambayi matarka ka ce wannan ko menene matsayin shi, wane ne? Kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya ya ce wannan ko wane ne, wanda wannan ya maimaitu sawa'an namiji ne ko mace, duk fuskar da baka santa ba in ka ganta a cikin gidanka ba laifi bane, dan kai tambaya ba laifi bane. Kamar yanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Aisha sai ya ga wata mata a zaune, sai manzon Allah ya ce da Aisha wannan ko wace ce? Aisha sai ta fara yabo ta ce wannan fa ita ce Khawla bintu Tuwait, wani azumi kwana sallah. Manzon Allah sai ya ce ja bakin ki kyale. Manzon Allah ya ce ku da zance abinda za ku iya na ibada. Aikin da ya fi soyuwa a wajen Allah, aikin da mai aiki ya dawwama a kansa, yayi yau yayi gobe yayi jibi, yayi gata ya dore akan wannan aiki ko mun kankanta shi shi Allah ya fi so da kai mai yawa a yau gobe ka kasa a shahida anan mace ce ce manzon Allah ya ganta a cikin gida amma sai ya tambaya Aisha wannan ko wace ce Aisha ta bashi labarin wance ce to haka a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen Aisha kai tsaye sai ya ga wani namiji a zaune faqala sai ya ce ya Aisha ya ke Aisha man haza wannan ko wane ne Aisha ta ce kultu sai na ce masa akhi min ar-radaa wannan dan uwana ne wanda yake na shayarwa faqala sai manzon Allah ya ce ya Aisha yace ya ke Aisha unzurna man ikhwanukunna manzon Allah ya ce Aisha ku yi nazari ku yi taka tsantsan ku san da cewa su wane ne yan uwanku ba haka ba kawai kowa ka ce dan uwanka ne a ka tsaya ka tabbatar da cewa dan uwanka ne na hakika in ma ta bangaren shayarwa ko ta bangaren danganta manzon Allah ya ce fa innamar rabaatu min al-masha'a domin ita shayarwa kadai na kasancewa na tabbata a sanadin yunwa an gane ko a sababin yunwa shine ake tabbatar da shayarwa ne ake nihi ma'ana duk yaron da ya sha nono a lokacin da yake da bukatar nono kuma ya sha nonon a matsayin ya zame masa ci da sha to wannan shine ake zartar da hukunci a kansa a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana yana nuna mana irin tsananin kishi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyalinsa kada wani abu wanda bai dace ba ya wakana a cikin su shine cudanya da waɗanda suke a jani haka ya kamata kuma mu'minai su kasance akan wannan turba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su baya halatta kaga abinda ya dace a yi inkari a cikin iyalinka ka ja baki ka kyale an gane ku ka yi bincike in ba abun musu ba ne ba za ka yi musu ba in abinda ya dace a yi inkari ne sai ka yi inkari sannan kuma wannan hadisi bugu da ƙari yana nuna mana halaccin ɗan uwa wanda yake na shayarwa ya shiga wajen ƴan uwarsa ya kaɗaita da ita kamar yadda anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta tabbatar masa cewa ɗan uwana ne wanda yake da shayarwa daga shi sai ita kaɗai a cikin gida sannan wannan hadisi yana nuna mana haramcin wato mata mu'minai su cuɗanya da mazaje waɗanda suke manisantansu wannan kwata-kwata baya halatta duk wanda yake ba muharramin ki ba to baya halatta ya kaɗaita da ke a cikin gida sannan wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar mana shi ne karɓar wato faɗar mace wadda an riga ya ansa ne ta game da gaskiya duk macen da an san mace ce ce mai gaskiya in ta yi magana to wannan a nan kai tsaye za a karɓi faɗarta kamar yadda a nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah dan uwana ne wanda yake da shayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi fadar Aisha me yasa saboda Aisha ta shahara game da yin gaskiya dan haka sai dai manzon Allah ya dan mata hannunka mai sanda yace unzurna man ikhwanukunna ku yi nazari ku yi taka tsantsan ku san da cewa su wane ne ɗan uwanku manzon Allah yace fa innamar radaatu min al-majaa domin ita shayarwa wadda haramci ke watsuwa ita ce shayarwa wadda ta kasance a sababin yunwa to dan haka malamai sun yi sabani game da gwalgwadon shayarwa wadda take yada haramci tsakanin dan da aka shayar da matar da ta shayar da shi wasu malamai suka ce shayarwa goma sai an ba yaro nono 1 2 3 4 5 har ya kai su 10 sannan shayarwa take wannan haramta an gane ko sannan haramci yakan watsu wasu malamai suka ce koda tsotsar nono su ɗaya tak yayi wannan haramci ya watsu wasu malamai suka kayyade cewa shayarwa in dai ta kai uku to wannan haramci ya watsu amma biyu wannan ba ɗaya ko biyu wannan ba ta yaɗa haramci wasu malamai suka ce shayarwa biyar ita kaɗai ce take tabbatar da haramci ɗaya ko biyu wannan ba sa watsa haramci ko uku ko hudu to a magana wadda take mafi inganci daga cikin waɗannan maganganu gaba ɗaya wato ita shayarwa wadda take yada haramci ita ce shayarwa wadda take biyar in an samu shayarwa dina gun din su biyar to wannan haramci ya wazo domin hadisin da Aisha Allah ya karama ta yadda ta rawaito hadisin na cikin sahihu muslim Aisha Allah ya karama ta yadda take cewa kana fi ma unzila min alquran ashurur rudaat ma'lumati ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat fatuwfi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya fi ma yuqra'u fil qur'an Aisha take cewa ya kasance a cikin abinda aka saukar na alqur'ani shine shayarwa goma sanannu waɗanda suke tabbatattu na yada haramci sannan sai aka shafe wannan aya aka zo da maimakon ta cewa shayarwa biyar waɗanda suke sanannu tabbatattu sune suke yada haramci Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa wannan aya tana nan ana karanta ta a cikin alqur'ani ga waɗanda ba su san ba an shafe wancan an gane ko ita kanta na shayarwa biyar kin Ubangiji ta'ala ya shafe tulawar amma ya wanzar da hukunci domin akwai ayar da za a shafe tilawar ta an shafe ta kwata-kwata tilawar ta amma hukuncin yana nan yana tabbace kamar aya ta jajjefi mazinata waɗanda suke masu aure in aka tabbatar da sun yi zina shaidu suka cika to wannan za a jajjefe su wannan aya ce wanda nasi ne wanda da ana karanta shi a cikin alqur'ani Ubangiji ta'ala ya shafe tilawar ya wanzar da hukunci shine ash-shaykh wa shaykhatu idza zanaya farjumuhum al-batta nakala min Allah wallahu azizul hakim to haka a cikin alqur'ani Ubangiji ta'ala ya saukar da aya wadda take nuna cewa shayarwa goma na yada haramci sannan aka shahe wannan ayar sai aka zo da ayar da take nuna shayarwa biyar ita ke yada haramci sannan kuma aka shafe tulawar wannan aya aka wanzar da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wasu daga cikin sahabbai suna karanta wannan ayar wasu sanda cewa an shafe tulawar sai hukuncin aka tabbatar da shi a takaice wannan hadisi shine hujja wanda yake tabbatar da cewa shayarwa biyar ita ce take yada haramci dan haka kuma gulgudan ita wannan shayarwa shayarwar da aka yi a cikin shekaru guda biyu shekaru waɗanda suke kenan na reno saboda Ubangiji ta'ala ya faɗa wal walida fi yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a yaro kafin ya cika shekara biyu idan aka shayar da shi shayarwa ɗaya biyu uku hudu biyar to wannan haramci ya tabbata ita kuma shayarwar ita yanda ake lissafawa kamar yanda malamai suka tabbatar yaro ya buƙaci nono saboda yunwar da yake yi mace ta ba shi nono ya shaye 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 koshi da kanshi ya saki to sai a ci gaba da lissafi ɗaya kenan zuwa jimawa hallo ya buƙaci a shayar da shi aka ba shi nono ya shaye 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 ya koshi ya daina da kanshi sai a ci gaba da lissafi biyu kenan amma yanzu misali ya kama nono yana sha sai tari ya zo masa sai ya janye ko kuma aka masa abin da ya ce ba sai ya kuka ko aka cire shi ba shi bai cire da kanshi zuwa jimawa aka maida shi to wannan ba a lissa wannan gaba ɗaya a matsayin ɗaya ake lissafa shi kenan anan idan ya kama ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha da kansa har ya kai cewa shi da kanshi ya daina kuma ya kasance sababin abinda ya sha abinda ya sa ya sha wannan nono ita ce yunwa a tsawon kenan shi a cikin shekaru biyu wanda suke na reno domin kasancewar nonon da jinjiri yake sha wannan nono shine yake toho da gangan jikinsa shine yake karfafa dukkan wasu kasusuwa na jikinsa wannan shine matsayin ci da sha gare shi shine Ubangiji ta'ala ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a dan haka kenan duk shayarwa wadda aka yi ta bayan shekaru biyu waɗanda suke na reno wannan ba a lissafawa da ita dan haka kuma anan malamai suka yi bayani suka ce ya kamata kasancewar a duk lokacin da mace za ta shayar da da ayi kokari a rubuta a tabbatar ma shedu kamar yadda karin bayani zai zo saboda wata matsala da take biyowa baya kamar yadda zamu iske a hadisi mai zuwa al hadisu sadis wa thalathuna ba'da thalathimi'a an Uqbah ibn al Harith radiyallahu anhu annahu tazawwaja umma Yahya bint Abi Ihab faja'at amatun sauda faqalat qad arda'tukuma فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما وفي حديثنا 336 رواية عقبة ابن الحارث الله يكرم سيدا عقبة يا أولوة ماتا ود أكيمت كناية دو Ummu Yahya yar Abu Ihab Allah ya kara mata yadda faja'at amatun sauda sai wata bakar baiwa sai ta zo an gane ku ta zo wajen sa ita Ummu Yahya sunanta Ganiya wasu malamai suna cewa sunanta Zainab amma ta shahara da wannan kinaya Ummu Yahya bintu Abi Ihab wadda Uqba Allah ya kara masa yadda yana aure da ita sai aka samu wata baiwa mai bakin launi sai ta zo faqalat sai ta ce kada arda'atu kuma kai da matarka tace na shayar da ku gaba ɗayan ku ƴaƴana ne a lokacin nan shi uku ba kamar yanda yake cikin wata riwaya yace ta yaya za a yi ki zama uwata haka kawai kice kin shayar da mu ina shaida ni ban san da cewa kin shayar da ni daidai da kyautawar ido ina shaida me za a yi a lokacin nan Uqba Allah ya kara masa yadda daga birnin Makka ya haura kumin sa ya buga ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina yaje ya ambata masa shine yace fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam naje birnin Madina na iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bashi labari nace ya rasulullahi ina aure da wata mata ta Ummu Yahya kawai haka wata baiwa wai tazo tace wai ta shayar da mu ni da matata ni ko ban san da cewa da dai ta shayar da ni domin ba ni da wani dalili fa araba anni ko ba yace manzon Allah sai ya kauda mun kai yayi kamar bai shi ne ba kala sai yace fatana haitu sai na ƙara matsowa kusa da shi na juyo gaban sa fa zakartu zalika la na sake ambata masa nace ya rasulullahi ina aure da mata wata bakar baiwa ta zo ta ce wai ni da matata gaba ɗayan mu ta shayar da mu kala sai manzo Allah yace wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'tu kuma to yaya zaka yi alhali ta tabbatar da cewa ta shayar da ku dole ka rubuta wannan mata manzo Allah yace wa kaifa ta yaya zaka ci gaba da zama da matar da wa qad za'amat an qad arda'tu kuma alhali ita wannan mata ta tabbatar da cewa ta shayar da ku dole ka rubuta ita to wannan yana nuna mana ko da an samu yin aure tsakanin ma'aurata in dai an samu wannan tabbacin cewa mace guda ta shayar da su to wannan aure baya halaka ya dore dole za a raba su an gane ku kenan rabuwar wannan aure ya zama wajibi sannan wannan hadisi kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa mace wadda ta shayar ita kadai akan wadatu da shaidarta ba a buƙatar cewa sai an samu wata shaida ta daban in dai ta zo ta tabbatar da cewa ta shayar to shaidarta ita kadai ana iya karba kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Uqba yaya za a yi ka ci gaba da zama da wannan mata alhali ita wannan ta tabbatar da cewa ta shayar da ku kaga kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shaidarta amma wannan a bangaren shayarwa akan wadatu da shaidar mace daya ita wadda ta shayar in dai ta tabbatar da haka to za a karbi fadarta tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa wannan min babil wara ne ma'ana na tsantsani dan kada a je a fada cikin haramci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shaidarta amma jumhurin malaman hadisi da irin su al-Imam Ahmad sun tafi akan wannan hadisi suka ce hujja ne wanda yake nuna cewa in dai mace ce ce a bangaren shayarwa in tace ta shayar ita kadai akan iya wadatuwa da shedarta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadatu da shedar ita wannan mata sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya maimaita tambaya in har yana kwadayin amsa masa tambayarsa kaga anan a farko da ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya kauda kai ya juya masa sannan ya sake komawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ambata masa sannan manzon Allah ya bashi amsa sannan kuma wannan yana nuna mana malami mai bada fatawa na halatta ya kauda kai ya juya game da wanda yake neman fatawa domin ya nuna masa girman laifinsa ko kuma in mas'alan mas'ala ce wadda take mai girma to in kama malami tambaya ba laifi bane kai tsaye ya juya kai ya nuna maka girman wannan al'amari wanda take tambaya a kansa dan haka kuma malamai suka ce anan saboda kada a samu irin wannan ja'in ja suka ce a duk lokacin da mace ta shayar da ɗa ya kamata a rubuta wance mai suna wance ɗiyar wane matar wane ta shayar da wane a lokaci kaza kuma shayarwar da ake in dai ta masa a rubuta ɗaya in ta yi na biyu a rubuta biyu har a samu adadi wanda yake na biyar kuma shi kanshi mijin matar wannan shi ma a rubuta cewa a lokacin da wance ta shayar da wane tana aure da wane wannan wanan nan koda sun rabu akwai haranci tsakanin shi da wannan dan da aka shayar ko wannan mata da aka shayar an gane ko koda an rabu wannan haranci yana da me yasa saboda lokacin da aka shayar da wannan jinjiri wannan miji shine sababin bugar wannan nono to dan haka anan kenan rashin tabbatar da irin waɗannan abubuwa shine ya kawo bayan ya auri matar yana son ta yana kaunarta ita wannan kawai ta zo ta ce masa kai da matarka na shayar da ta kanas ya tashi tun daga Madina sai da ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina ya masa tambaya manzon Allah ya bashi hukunci ya ce to ai tunda ta tabbatar da cewa ta shayar da ku ai dole ka rabu da wannan mata domin wannan mata matsayi ɗan uwarka take ta shayarwa babu aure tsakankanin kamar yadda ba za ka auri ɗan uwarka ta danganta yarka ko kanwarka to haka ita ma wannan mata baya halatta ka aure ta الحديث السابع والثلاثون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لي فاطمة رضي الله عنها دونك ابنة أمك فهتمذتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي رضي الله عنه أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر رضي الله عنه ابنة عمي وخالتها تهتي وقال زيد رضي الله عنه ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وكلك وقال لزيد أنت أخونا ومولانا واتو حديثي نادري أكل تلاتين لبقي رواية البراء بن عازب الله إقارة مسيدة يكي تشيوى مزان الله صلى الله عليه وسلم يا فتود قبرن مكة وانن كما أشيكرا تبقي لوكة ديجي أمرا أمرا ودتكي تراموات لدومين أشيكرا تشيدا shekara ta Hudaybiya kenan na sulhul Hudaybiya domin mushrikai sun hana shi shi da jama'arsa shiga Makka aka rubuta takarda aka yi yarjejeniya cewa kada ya shiga birnin Makka ya koma Madina a shekara ta gaba ya zo da jama'arsa ya zo ya yi umra za a ba su damar shiga Makka kuma in sun shiga kar su wuce kwana uku to a shekara ta bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo Makka ya gama umra lokacin da ya fita da jama'arsa shine anan yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yani min makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga birnin makka kenan a shekara ta 7 da hijirarsa fatabi'athu ibnatu hamza iyar hamza dan abdul muttalib Allah ya kara musu yadda wannan iya ta hamza sai ta biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa tunadi ya am tana kiran Aliyu dan Abi Talib tana cewa ya kai ammina anan wannan yana nuna mana dan ammina halatta ka ce masa amminka saboda me yasa shi Aliyu dan Abi Talib kenan ga wannan yarinya matsayin kuzin kin wannan kuzan kinta ne tunda shi mahaifinsa Abu Talib da Hamza gaba ɗayan su ƴaƴan Abdul Muttalib kenan Hamza dan uwan mahaifin Aliyu kenan shi Aliyu ba amminta bane dan amminta ne amma saboda girmamawa da darjantawa sai take ce masa ya am ya am fahata madatta shine yake tana cewa ya am fatana wala ha Aliyu Aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya tsaya sai ya dauke ta fa aka zabi yadiha ya kama hannunta wa qala li Fatima sai ya fada ga matarsa Fatima Allah ya kara mata yadda yace dole kibnata ammiki yace yake Fatima yace riki diyar amminki ki riki diyar amminki me yasa domin ita Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin wato matsayi shi ma matsayin dan uwa yake kenan ga ita wannan yarinya saboda baban manzon mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi da shi da Hamza gaba ɗayan su ƴaƴan Abdul Muttalib an gane ko shine yace dunaki ibnata ammi kuma sannan shi Hamza hannu matsayin dan uwa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan anan manzon Allah matsayin kuzan yake ga wannan yarinya kuma hallo matsayin uba yake gare ta ne an gane ko me yasa saboda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Hamza mace dai ta shayar da su ita ce soyayya ba to dan haka anan yace dunaki ibnata ammiki wato riki iyar amminki fa hata malatha a lokacin nan Fatima Allah ya kara mata yadda sai ta dauki wannan yarinya faqtasama fiha aliyun wa ja'farun wa zaid wato ali Allah ya kara masa yadda da ja'far ibnu abi talib da zaid ibnu haritha intaccen bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ringa jayayya ali ya nuna cewa faqala aliyun aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya ce ana ahaqqu biha yace wannan yarinya ni nafi cancanta game da renanta hujja ta sai ce wahiya ibnatu ammi yace domin diyar ammina ce dan haka ni nafi cancanta in rene ta diyar ammina ce an gane ku domin shi Hamza dan uwan mahaifin Aliyu ne domin dan uwan Abu Talib ne wa qala Ja'far Ja'far ibnu Abi Talib wanda dan uwa ne na Ali sai yace ibnatu ammi shi ma yace ni nafi cancanta game da renan wannan yarinya domin yace ibnatu ammi ni ma diyar ammina ce domin mahaifina Abu Talib dan uwan Hamza ne sai yace kuma bugo da kari wa khalatu hata haki yace innaninta yace a karkashi na take ni nake aure da innaninta wace ce innaninta ita ce Asma'u bintu Umais an gane ko Asma'u bintu Umais Asma'u bintu Umais ita ce ɗan uwar wato mahaifiyar ita wannan yarinya diyar Hamza da Salma kenan bintu Umais mahaifiyar wannan yarinya matar kenan Hamza da Asma'u bintu Umais wadda shi Ja'far yake aure da ita uwar su ɗaya uban su ɗaya kenan shi anan Ja'far ya nuna ma Ali Allah ya kara masa yadda cewa shi yafi cancanta game da renan wannan yarinya kamar yadda Aliyu yake takamar cewa ita wannan yarinya diyar amminsa ne to shi ma Ja'far sai ya buga gaba cewa ai diyar ammin shi ce, kuma bugo da gari sai ya ce wa khalatu hata hati inna ninta a tarkashi na take ni nake aure da yar uwar mahaifiyarta. Wa qala Zaid ibn al-Harisa sai ya ce ni na ku cancanta game da renan ita wannan yarinya. Zaid ya ce ibnatu akhi domin diyar ɗan uwana ce, Hamza ɗan uwana ne, amma shi wace ɗan uwantaka yake nihi a ukuwa imaniya, ɗan uwantaka ta imani, saboda shi Hamza ba Quraishi ne, shi kuma Zaid ibn al-Harisa yana daga cikin kabila ta Banu Kalb. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla kawance ɗan uwantaka tsakanin Hamza da Zaid ibn al-Harisa, wanda wannan kawance da ɗan uwantaka da manzon Allah yake kullawa tsakanin sahabbai a farkon musulunci, junansu yana gadar juna. Dan haka kenan anan shi Zaid sai ya nuna cewa shi ya fi cancanta game da renan wannan yarinya, domin diyar ɗan uwan shi ce, domin manzon Allah ya kulla ɗan uwantaka tsakanin shi Zaid da Hamza. Shine al-bara'u sai yake cewa faqa babi ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li khalatiha, manzon Allah sai ya zartar da hukunci yace wanda ta cancanta ta reni wannan yarinya, wato ita ce matar Ja'far, shi Ja'far an bashi diya amma ba a sababin da awar shi ba, an bashi ne a sanadiyar yana aure da ƴar uwar mahaifiyar wannan yarinya. Shine anan yace faqa babi har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li khalatiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yanke hukunci cewa inna ninta ita ta fi cancanta game da renan wannan yarinya kenan matar Ja'far. Kaga anan kenan da'awar Ja'far da da'awa ta Aliyu dan Abi Talib, in ka dora su a suke ne ba su da wani bambanci, saboda shi Ali ya ce diyar amminsa ne, shi ma Ja'far ya ce diyar amminsa ne, amma sai aka samu duriya sai ya ce wa khalatu hata hati inna ninta ya ce a karkashi na take ni nake aure da ƴar uwar mahaifiyarta. To dan haka manzon Allah sai ya zartar da hukunci cewa wadda ta cancanta a bata wannan iyata rena kenan ita ce matar Ja'far. Wa qala sai manzon Allah ya ce musu al khalatu bi manzilati al ummi, ita inna ni manzon Allah ya ce matsayin uwa take. Yasa saboda ɗan uwar mahaifiya, yanda ka san mahaifiya haka take a wajen tausayi da so da ƙauna, yanda mahaifiyarka take son ka, take ƙaunarka, take tausaya maka, to haka ɗan uwar mahaifiyarka tana son ka, tana ƙaunarka, tana tausaya maka. Dan haka za ka samu kenan ɗan uwa wadda take ta wajen uwa ta fi tausaya ma ta sama da ɗan uwa wadda take ta wajen uba. Yanzu misali diya ce aka kawo, Allah ya mata rasuwa, wannan Allah ya ma mahaifiyarta rasuwa, ana son a reni wannan diya, ga kanwar ka koyar ka, sannan kuma ga kanwar ita wannan uwar wannan yarinya kenan, kanwar wannan ita ta fi cancanta, kanwar wannan mahaifiyar ita ta fi cancanta ta reni wannan diya, saboda manzon Allah ya faɗa al khalatu bi manzilatil ummi, ita inna ni manzon Allah ya ce matsayin uwa take kenan a wajen tausayi da wannan. Amma wannan fa baya nuna cewa wato dan manzon Allah ya ce bi manzilatil ummi cewa akwai gajejeniya tsakaninka da ita, babu gado a bangaren abin da ya shafi so da kauna da tausayi, matsayinta ɗaya da uwa, kanwar ƴar uwar uwa kenan, yar uwa ko kanwar uwa, to matsayin uwa take a wajen tausayi da so da kauna, dan haka ita ta fi cancanta da game da renan ta. Wa qala li Ali, sai manzon Allah ya faɗa ga Ali, wannan irin siyasa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya huri al'umma, sai yace anta minni wa ana mink, yace ya kai Ali, manzon Allah yace anta minni, kai kana tare da ni kuma ni ina tare da kai, ni da kai duk ɗaya ne. Me yasa? Saboda akwai abubuwa hudu waɗanda suke tsakanin Aliyu dan Abi Talib da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na farko dai akwai alkaraba, danganta, saboda da mahaifin Ali da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya su ƴaƴan Abdul Muttalib ne, an gane ko? Abu na biyu akwai almusahara, Ali sirki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana aure da diyar Safadi ba. Abu na uku as-suhba, kasancewar Aliyu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin waɗanda suka karbi musulunci da gungumin sa, wanda a cikin yara gaba daya Aliyu shine farkon wanda yayi imani da Allah da manzon sa. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi a matsayin annabi ne manzo ne zuwa dukkan duniya. Abu na hudu, gaso da kauna. Yanda Aliyu yake tsananin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da yanda shi manzon Allah yake kaunar Aliyu, har ma a hadisi sahihi bazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wanda zai so Ali sai wanda yake mumini, babu wanda zai ki Ali sai wanda yake munafiki. Kuma haka manzon Allah sai ya ce ma Ali, anta minni wa ana mink. Manzon Allah ya ce ni ina tare da kai, kai kana tare da ni, ni ina tare da kai, ni da kai ai duk ɗaya ne. To wannan kalima ta faranta ma Aliyu dan Abi Talib rai, wannan diya da bai samu ba, bai samu damuwa ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya masa kalima wadda take mai faranta zuciya. Haka wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a tafi yakin Tabuka. Ya bar Aliyu a matsayin khalifarsa cewa ya kula da mata da kankanin yara, ya zame masa khalifa a Madina har Allah ya dawo da su. Aliyu sai ya samu damuwa, yaya za a fita fagen daga a bar shi da mata da kankanin yara. Manzon Allah sai ya kwantar da hankalinsa, yake cewa haba Ali, yanzu ba za ka yarda ba ka zama matsayin Haruna ga annabi Musa alaihi salam. Lokacin da annabi Musa ya tafi Mikat, da Allah ya nemi cewa annabi Musa ya je ya karɓo littafin At-Taura, annabi Musa ya bar Haruna a matsayin cewa shi ne khalifar shi a cikin jama'arsa. Sannan a lokacin nan Aliyu ya samu kwanciyar hankali. Sannan manzon Allah sai ya waiwayo wajen Ja'far, sai ya ce masa ashibahata khalqi wa khulqi, yace ya kai Ja'far, yace kai kama da halittata da dabi'una. Kirar gangan jikina Ja'far ibn Abi Talib, yanda kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake, yayi kama da shi. Sannan kuma wajen bangaren dabi'u da halaye, irin dabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka Ja'far ibn Abi Talib yake da irin wannan dabi'u. Kenan zahiri da batini Ja'far Allah ya kara masa yadda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan matsayi ne wanda kuma shi Ja'far ya kadaita da shi, wanda Aliyu bai samu ya same shi ba. Ga yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren halitta, haka ta bangaren dabi'u da halaye yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine yace masa ashibahata khalqi wa khulqi, kayi kama da halitta ta kuma kayi kama da dabi'una, ma'ana dabi'una da dabi'unka da halayenka irin nawa ne. Halittar da Allah ya maka ta gangan jikinka irin ta wuce. Wannan shi ma sai ya faranta ran Ja'far Allah ya kara masa yadda. Wa qala li Zayd, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga Zayd, sai manzon Allah ya ce masa anta akuna wa maulana, yace kai Zayd dan uwanmu ne, domin akwai din uwantaka ta addini tsakaninmu da kai. Sannan sai ya ce wa maulana, kuma intaccen bawanmu ne. Kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cewa maulal qaumi minhu, intaccen bawa yana daga cikin jama'a, intaccen bawa na jama'a yana daga cikin su. Kenan dan haka shi ma wannan kalima ta faranta masa zuciya. A takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa wannan asali ne wannan hadisi game da rinu, yaro karami ba a barin shi haka, dole ne a samu wanda zai tarbiyyantar da shi. Wanda zai tarbiyyantar da shi sai a tsaya a diba, ba kowa bane za a leka ma, sai wanda ya cancanta. Shi ne muka yi bayanin cewa anan ga ƴan uwar mahaifi, ga ƴan uwar mahaifiya. Kenan waye cancanta a bashi ɗa ya zina? Ƴan uwar mahaifiya ya kamata a ba, domin manzon Allah ya faɗa al-khala bi manzilatil um. Sannan wannan hadisi yana nuna mana wato yanda lokacin da aka samu saɓani, to abinda ake bukata kowa ya kawo hujja. Kaga anan da aka sami ija'in ja, shi Aliyu ya nuna cewa shi ya fi cancanta ya rinu wannan yarinya. Shi ma Ja'far ya zaburo ya ce a'a, ni na fi cancanta. Sannan Zaid ya ce ni ma ni na fi cancanta game da rinunta. Shi Aliyu sai ya kawo hujjar, sai ya ce a'a, ya ce me yasa na ce, domin kasancewar ɗiyar ammina ce. shi ma Ja'far yace diyar ammina ce kuma bugo da ƙari innanin ta yace ni nake aure da ita ilhuwar mahaifiyarta shi ma Zaid yace ilhuwa yake cewa domin mahaifinta Hamza dan uwana ne manzon Allah ya kulla kawance tsakanina da shi to a garshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake hukunci yace wanda ya cancanta tarinuwar nan yarinya wato ita ce Asma'u bintu Abi Umais an gane ko Asma'u bintu Umais wanda ita Asma'u bintu Umais a lokacin da Ja'far ibn Abi Talib shi yake aure da ita lokacin da Ja'far ya samu shahada a Ghazwatul Mu'ta Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya aure ta bayan Abubakar ya koma zuwa ga Allah Ali dan Abi Talib kuma shi ya aure ta sannan wannan kuma yana nuna mana malami wanda yake mai ba da fatawa ya kamata duk wani wanda ya nemi fatawa a ba kenan a yi masa bayani wanda yake daidai da wanda zai dace da shi don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane ɗaya daga cikinsu manzon Allah sai da ya masa kalima wanda ta dace da shi kuma wannan siyasa ce irin ta tafiyar da jama'a wanda Allah ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin makiya yake cewa kafiri ne yake cewa a yau yace babu wanda zai hada kan duniya ya tsara jama'a su tafi daidai yace sama da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiri ne amma ya shaida ya tabbatar da ya karanci tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin siyasar shi yanda ya tafiyar da jama'a shine yace duniya a yau babu wanda zai iya tafiyar da ita ya kawo kwanciyar hankali da nutsuwa ya hada kan jama'a sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka dai manzon Allah bai gushe ba domin abin da ya gadar mana yana nan alqur'ani da sunna matukar zamu bi alqur'ani da sunna to zamu rayu irin yanda mazan jiya suka rayu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka al-Imam Malik yake da wata kalima yake cewa babu abin da zai gyara karshen wannan al'umma ya inganta ta sai abin da ya gyara farkon wannan al'umma ya inganta ta shine alqur'ani da sunna na insha Allah ku zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika